رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شابيار جوت ربيع الثاني شكرا تدبو ديا دعي هلو دا أربعين دبوكو هجرية شاشدني شاشد جوت ربيع الثاني شكرا تدبو ديا دعي هلو دا أربعين دبوكو هجرية wanda ya dace da 8 ga watan Oktoba shekara ta 2025 miladiya. Muna darasi na 70 daidai a cikin karatunmu na wannan littafi na fiqh Zadul Mustaqni. A wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan, kofar gadar ƙaya Kano, Najeriya. Insha Allah ta'ala, da taimakon Allah, za mu kammala babin da muka ɗauko muke magana a kan sharuɗan sallah, rukunan sallah da wajibabun sallah. Kaga kamar inda ku tuna, muna ƙarshen babin, za mu tashi wajibatuha. Ko yawwa, malam ya ce wa wajibatuha at-takbiru ghayra at-tahrimiyya wat-tasmi'u wat-tahmidu wat-tasbihatu ko wat-tasbihata ar-ruku'i was-sujudi وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. فمن ترك شرطا لغير أذن غير النية فإنها لا تسقط بحال لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي وما أدى ذلك سنن كو سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. ما ليتي واجب بن صلى أبو أن واجبي فنسا أكي شرعي شرعي شيني kafin a shiga ibadar ake yin sharadi, duk abin da aka ce sharadi ne, to shi ne abin da ake yinsa kafin a yi ibadar. Misali, sharadi ne yin sallah a kan lokaci, to kaga ba za ka yi sallah ba sai lokaci ya yi. Misali, sharadi ne yin sallah da alwala, kaga sai ka fara alwala sannan sai ka yi me? Sai kai sallah. Misali, sharadi ne fuskantar alƙibla, kaga sai ka kalli alƙibla sai ka kama sallah, da sauransu ne. To akwai rukuni, rukuni shine yake dauke da nauyin abu gaba daya. Arkan shine muka yi tayi muka ambata wajen guda 14 a cikin sallah. To kuma akwai wajibabun sallah, akwai abin da wajibi. Shi bambancin rukuni da wajibi na gaya muku. Shi rukuni ya fi wajibi ƙarfi, duka dole a yi su, to amma shi rukuni ya fi wajibi ƙarfi. Na gaya muku a karatu cewa duk wanda ya bar rukuni a sallah, to in a raka'an ne sai dai jefar da raka'ar ya sake sabuwa, kamar ya bar sujjada, kamar ya bar ruku'i, to sallah ba za ta yi ba sai ka jefar da wannan raka'ar ko ka kawo shi wannan rukunin. To yau kuma za mu yi wajibabbun abubuwa a cikin sallah, abubuwan da suke wajibi ne a sallah. To shi rukuni a ƙarfinsa ba a ma kwatanta shi da wajibi, da haka sai malam ya fara kawo shi kafin ya kawo wajibi. Rukunin sallah guda 14 ya kawo mana, wajibabbun sallah kuma yau zai kawo mana guda takwas. Na farko at-takbiru ghairu tahrimiyya, dukkan takbiratul intiqal zan zo ne bayanin su, dukkan bana da zaka yunkura ka shiga wani aiki a cikin sallah, wani rukuni, kabbara nan wannan wajiba ce, kaga ba rukuni bace, ruku'i rukuni ne, amma kabbara da zata dauke ka ta kai ka ruku'i ita ba rukuni bace, wajibi ce. Banda kabbara harama kenan, duk kabbarorin nan na sallah wajibi ne. Kabbara ɗaya ce bai wajibi ba, tafi ƙarfin wajibi ita ce me, kabbara harama ta bude sallah ko jayyid. Sai yace wat tasmi'u wat tahmidu, zan zo in ƙara dan bayani haka a daga baya. Na biyu da na uku cewa sami Allahu liman hamidahu wajibi ne. In an ce wajibi ba, kun san me ake nufi? In ka bashi sai ka yi sujjada ba abi ko gambe. Duk wanda ya bar wajibi to zai sujjada. Za mu zo kan sunna guda nawa ne ake bari a yi sujjada. Fadin sami Allahu liman hamidahu da faɗin rabbana wa lakal hamdu duk wajibi ne. Wannan hukuncin ya shafi liman da mai yin sallah shi shi kadai. Mamu zai ce rabbana wa lakal hamdu saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idza qala sami'a Allahu liman hamidahu faqulu ربنا ولك الحمد هو ربنا لك الحمد هو اللهم ربنا ولك الحمد كما يدعو مكرن كعب حديث البخاري كان فدن سمي الله لمن حمده فدن ربنا ولك الحمد غمامو دمي صلى شي شي كدي واجبيني تسبيحة الركوع والسجود. Yin tasbihi a mazhabar nan, mazhabar Ahmad ibn Hanbal muke karanta a nan littafin, ba malikiya ba ce, don za ka je a sha bamban da na malikiyar. Na so mu karanta na malikiyar to, amma don kada ya rikitar da mu, bari mun rike sai kuma wani sashi sai mu dogo faɗi kuma su kuma bambancinsu na malikiya da na Ahmad ibn Hanbal. Fadin subhanallahi wa bihamdihi ko fadin subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la, wannan tasbihi na ruku'i da sujjada shi ma dai wajibi ne. Wajibi kwaya ɗaya ne, wajibi na biyu da na uku wannan mustahabi ne. Kenan in baka faɗi ɗaya a ciki ba, kai ruku'i ka ɗaga kawai to ka bar wajibi. To amma malamai suka ce idan ka samu cikakken dumanina da nutsuwa a cikin sallarka, akwai buƙatar ka ƙara ya kai uku ko sama da uku. Na shida su'alil magfira, neman gafara, neman gafara tsakanin sujjada guda biyu. Kamar yaya? Idan mutum ya sujjada Allahu akbar ko ba zai dago ba, ba zai yi wannan zaman ba, rabbi gfirli, rabbi gfirli, rabbi gfirli da ake yi tsakanin sujjada da sujjada, ko ka ce sau ɗaya rabbi gfirli, rabbi gfirli, ko rabbi gfirli, rabbi gfirli, rabbi gfirli, Allah ka gafarta mini, Allah ka gafarta mini. Idan ka yi sau uku wannan shi ya fi falala, kamar yadda hadisi ya zo daga riwayar Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sujjada, in ya dago daga sujjada yana cewa rabbi gfirli, rabbi gfirli, rabbi gfirli, rabbi gfirli. Ka duba fa, an yi sujjada, an yi addu'a, an roki Allah, amma in an dago zaman sujjadan kafin a koma wata sujjada shi ma sai an yi wani zikiri, akwai ƙarin warhamni, wahdini, wa'afini, warzuquni, a wata riwayar wajiburni wannan addu'a da ake ta warhamni wahdi waafini warzuquni rabbi ighfirli warhamni wahdini waafini warzuquni tsakanin sujjada da sujjada zaman nan da ake yi shi ma ana yin addu'a wajibi ne an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam al-Baihaqi sai wajibi na bakwai da na takwas at-tashahhud al-awwal wa jalsatuhu tayya farko da zaman tayyan farkon tayyan farko kun ga mun karanta tayya ta biyu satin da ya wuce ko to yanzu kuma wannan tayya ta farko to ita wajibi ne da zaman tayyan farkon at-tahiyatu lillahi har zuwa ashhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمد عبد ورسول malamai suka ce me hukuncin wanda da gangan kawai akai sallah ya shiru ya ke tayya ya ta kada ya kasa kalkal kal amma yace shi ba zai tayya ba aka ce badalat salatu sallar ka baci da gangan haka kawai kake kai karanta tayya to kalalat sallar ka to me hukuncin wanda yayi battahiya ya manta yayi rafkanuwa ya battahiya bai yi ta ba ya yunkura zai tafi sujjada ta nawa zai tafi raka'a ta uku to shi kuma wannan yana rama wannan abin da ya bari na wajibi da yin sujjada zai sujjada kauli saboda ya bar wani abu zai sujudu sahu mallan yace to kaga wadannan sune guda takwas wannan wajibabbu wa ma ada shara'itu duk abinda ba sharadi ba sharudan sallah mun fade su guda tara a baya wal arkan da abinda ba rukuni ba mun fade su suma guda 14 a baya in kun duba littafin ku wal wajibat sai kuma abin da yake wajibabbu da muka fada yau guda takwas kaga tara ga 14 ga takwas an gane to duk nawa kenan 30 tara ga 14 nawa 13 20 da nawa 23 ga 8 31 to shikenan kenan da wajibi da sharadi da rukuni da wajibi sharadi rukuni wajibi a cikin sallah abubuwa guda 30 ne da nawa da 1 to kawai ka hutar da kanka duk abin da ba wannan ba shine sunna ko sai mun ta ambato su ka tsince sharadi ka dade tsince rukuni ka dade tsince wajibi to duk abin da ba waɗannan abubuwa guda uku ba to sune sunan salati sune sunan sallah kaga sai kai ruku sai mai murin ka taimaka tunani to menene ba ambata ba ka duba a cikin karatun mu me ba mu taba ba a cikin sallah me ba mu faɗa ba to wannan wanda ba a ambata ba din nan shine sunna a cikin sallah to ita sunna din a cikin sallah kala biyu ne akwai as-sunanul qawliya akwai as-sunanul fi'liya zamu zo kansu su ma duk zamu zo mu karanta su insha Allah sunnoni na magana da kuma sunnoni na aiki to me sunna shine ma yusabu fa'iluha abinda ake bada lada ga wanda ya aikata amma wala yu'a kabu tarikuwa ma yusabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuwa wanda ya aikata sunna za a bashi lada amma in mutum bai aikata sunna ba to ba za a yi mai hukuma ba kaga yanzu ka gane bambancin ko idan mutum bai yi sunna ba eh lalle ya bar sunna amma babu zunubi dan in an ce za a mai hukuma to akwai zunubi to ba zunubi Allah bai zai mai hukuma dan baka aikata sunna a sallah sannan amma fa idan ka yi ta to za a baka lada misali jalsatul istiraha. Mun ambace ta cikin karatunmu duka dan zaman hutun nan da ake yi tsakanin raka'a ta biyu zuwa ta biyu, tsakanin raka'a ta uku zuwa ta biyu, wannan sunna ce. Yusabu fa'iluha, wanda yazo sallah yayin wannan dan zaman hutu jalsatul istiraha, to Allah zai bashi lada. Amma wanda yace shi ba zai yi ba a sallar sa, to shi wannan bara a ce badalar salatu ba, amma hu bai da lada. Wanda yayi ya fi ka lada. Abu na biyu, misali, ba na so in shiga cikin sunnonin, amma dan kokolwarku ta hango muku me nake nufi. Addu'ar bude sallah, mun yi magana ta, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqi. To wannan kage ita ma me, bata cikin sharadi, bata cikin rukuni, bata cikin wajibi, tana cikin me, sunna. Wanda yazo yin sallah ya bude da addu'a kafin yayi karatun Fatiha, ya aikata sunna, yusabu alaiha, za a bashi lada. Amma wanda yazo yin sallah ya kiyaye addu'ar bude sallah, watakila liman dinka ne baya addu'ar bude sallah, sallar ku tayi, sai dai kuma ladan samun sunnan ya kubuce masa. Misali na hudu ko na uku, idan an ce rabbana wa lakal hamdu, ko ba ana cewa hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahlus sana'i wal majd. Ahkuma qala al-abdu wa kulluna laka abdu, allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dhal jaddi minka dhal kada. Wannan addu'o'in da ake bayan sami Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal hamdu, mun ambace su, to su ma sunna ne. Idan mutum yayi akwai lada, idan bai yi ba ladan ya kubuce masa, amma fa sallar sa bata bace. To zamu zo ɗaya bayan ɗaya kan sunnonin sallah. In mun samu lokaci yau, kuma mun samu lokaci ba, to sati mai zuwa zamu bi su. Kuma in Allah ya sada, in ban manta, wani sati mai zuwa sai mu zo mu yi malikiyar kuma. Wanda ya zo a halari, ishimawi, ijiya, risala, ko ba ka bane, mu yi ku gabanci. Akwai abubuwa da suke wajibai ne a nan da yawa, amma a malikiya sunna ne. Abinda malai ya kawo a nan, amma yanzu karatu na bidin sake masa kowane abin da muka kawo, za mu kawo dalilin cewa wajibi ne. Kamar wannan ya fi inganci, ya fi ƙarfi. To malai ya ce, faman taraka shartan li ghairi uzrin, ghairan ne ya ce, fa inna la tasqutu bihal, duk wanda ya bar sharadi ba tare da uzuri ba, sallarsa bata inganta ba, ba tare da uzuri ba, kuma ba ta faduwa bihal. Kamar wanda ya amma ce banda niyya, abinda ake nufi wanda ya ban niyya, to shi kan mutlakan sallarsa ta ɓaci. Kaga niyya sharadi ce, to sai mutum kawai ya zo ya shiga sallah, sai da ya gama sai ya ce shi kuma bai ma yi niyya ba, zanciya lalace. An fahimci wannan? Yawwa, babu ita sallar ta lalace. Wala tasihu salatu mutlaqan, saboda annabi ya ce innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, hadisi Imam Bukhari da Muslim, hadisi Umar bin Khattab. Wai me yasa yace fa inna la tasqutu bihal, ba ta faduwa ko yaya, ita niyya yake nufi. Ad-damir huna yarju ila an-niyya, fa innaha ita niyya la tasqutu bihal, ba ta faduwa ko yaya. Abinda yake nufi, ba ruwan Allah mutum ya ce ya manta niyya yayi sallah. Wani yazo ya baki, wallahi manta ne, to wannan rabbana la tu'akhidna in nasina, ba ta aiki ani. Kuna gani ha? Duk wanda ko kuskure yayi yace ya manta, a ce a to ai tunda mantuwa ne, ai annabi ya ce Allah ya yi wa al'umma ta afuwa akan mantuwa. A'a, niyya kam, in dai niyyar sallah ba kai niyya ba ka shiga ka manta, to babu sallah. Ko kuma mutum ya bata da gangan, ko kuma mutum ya zo yayi jahilci ko ya rafka ma, duka ba a karba. To amma sauran sharuda ba niyya ba. Idan mutum ya gagara in ba zai iya ba, akwai dalilin da zai iya bashi dama da zai iya ba, akwai wasu abubuwan da ba zai iya yi ba. Yanzu mai wata irin rashin lafiya da komai baya iya komai, hankalinsa yake ciki kawai, ko ko mutumin da ya je fada a wani wuri ba ruwan da zai alwala, ba ruwan da zai tsarki, babu. To kaga maganar tsarkin ya za a yi, sai ya taimama. To in ma taimama ba zai iya ba, ta kai ga taimama komi ma ba zai iya ba, zai iya sallarsa haka da kamar da muka karanta. Saboda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum, fiskantar alƙibla haka zai iya yiwa ba za ka iya. Wanda Allah ce idan amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, aw ta'ammada tarka rukunin aw wajibin, aw ko ko mutum ya ganganta yayi da gangan ya bar rukuni ko ya bar wajibi, batalat salatuhu, sai ka tuno meye rukuni. Wannan wanda muka lissafo maka a jiya, a shekaran jiya, duk wanda ya kuskure ya bar rukuni a sallarsa da gangan, kudin ya saki karika mata sala. To ai da gangan ya bari, in ya manta ne kuma shi rukuni ya fi ƙarfin adawa da shi da sujjada ba. Rukuni ya fi ƙarfin ai sujjada dan an bar shi. Yanzu misalin zaman tayya abu nan na biyu, ai na farko, ko karatun tayya na farko, kaga idan ba kai ba, ai ana iya compensating ɗinsa da mai da sujjada, ko to rukuni ya fi ƙarfin a canja shi, in ba yi shi ba a ce a yi sujjada baɗi ko ƙarni. A'a, yanzu kawai misali a ce mutum wallahi sai da ya gama sallah sai tuno ka, a cikin sujjadodin nan fa da ake akwai sujjada guda ɗaya bai yi ba, ba wani malamin da zai baka fatawa ya ce a ce shikenan sujjada ba'da salami ko sujjada qabla salami, ba a yi. Saboda rukuni ne, dole sai ka kawo wannan, in dai rukuni ne sai ka kawo shi. To duk wanda ya bar rukuni ko wajibi cikin wanda muka faɗa guda takwas da gangan sallar sabaci, bi khilafil baqi, amma sabanin sauran, me sauran? A'a, ku kula da karatun, ta'ammada tarka rukunin aw wajibin, sauran suna mun gama sharadi yayi. Wanda ya yi da gangan ya bar rukuni ko wajibi, me su hukuncin sallarsa? Batalat ta ɓaci. Amma bi khilafil baqi, banda sauran, an gane ko? To sai malam ya ce ana, wasu malaman suka ce shi wajibi yana da nauyi ƙwarai da gaske, duk da cewa ana jabarinsa da sujjada. To in mutum da gangan ne, dan a nuna maka bambancin wato wajibi da sunna, inda gangan dan shakiyanci kawai mutum ya ce abu wajibi ne a sallah ba zan yi ba, to sallar ta ɓaci. An gane wannan, sallarsa ta lalace, batalat salatu. To amma in mantawa yayi fa, kun san akwai bambanci tsakanin mantuwa da rafkanuwa. To shikenan sai aka ce babu damuwa, zai iya yin sujada dan ya me, dan ya dawo da wannan laifi da yi. Rukuni kam sallah ta lalace, ba a yin sujada a dawo da shi. To idan mutum ya yi rafkanuwa fa ya manta rukuni, shi ma ba da gangan ba ne, amma mantuwa ya manta rukuni, to shi kuma yujbaru, ana ƙarfafan wannan rukunin da dawo da shi, a kawo shi. Ba sujada ka manta ba, to sai ka yi ta, ba ruku'i ka manta ba, to sai ka yi ruku'i, sai a kawo wata a maimakonta kenan. Amma ita sunna a sallah, malam, duk wanda ya bar sunna a sallah, sunna duk abin da nace muku sunnonin nan ne, ko da gangan ko da rafkanuwa, babu wata sujada a kansa. Kamar yaya? Kawai mutum wata rana ya zo yin sallah sai ce a ransa, kai ni yau ba zan yi jasatul istiraha ba. Me hukuncin zartar isa zaman hutun da, me hukuncin ta sunna ko? To ba a cewa baɗalar salatu, kuma ba a cewa sai ya sujada. Yana da dama yayi, amma fa bai da tsada. Sai wata rana yace bari Abu Isa sallarsa Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Bai addu'ar bude sallah ba, me yasa ba wai bai iya ba, da gangan kawai yace yau dai bai da sha'awa ne, kataƙila bai buƙatar gafarar ne dake cikin addu'ar ko me ban sani ba. Tunda sunna ne to ba za a ce sallarsa ta ɓaci ba da sauransu. Wannan shi ne ƙarshen wannan babi ko? Sai gidan rikicin kenan, sujudu sahwi, sujudin rakanu a sallah. To amma bari mu ɗan koma baya kaɗan, mu daɗa haskaka bayanan da malam ya kawo. A nan gurin malam ya ce wajiban tuwa takbiru ghairu tahrimiyya ko? Ghairu tahrimiyya na muku bayani banda kabbara harama shi ne ghairu tahrimiyya. Idan ka yi rukuni a sallah, to abin da ya saura maka shi ne wajibi, saboda ita sallah tana da bayanin wajibabbin abubuwanta. Wanda malam ya faɗa lafazin kabbara takbiratul intiqal daga rukuni zuwa rukuni, zan yi bayani da faɗin sami Allahu liman hamidahu, da faɗin rabbana wa lakal hamdu, da yin tasbihi a cikin ruku'i ko sujjada, da kuma tahiyya ta farko da zaman tahiyyan farko, su ne guda takwas. Waɗannan in an ce abu wajibi ne a shari'a, to fa in ka yi shi akwai lada, idan kuma ba ka yi shi ba akwai uba. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu shi ne alwajib. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, ka ji wajibi? To a sunna ba. Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, wanda ake ba wa mutum lada in yayi, amma in bai yi ba ba za a bai uba ba, shi ne sunna. Wajibi ba, wanda in mutum ya yi wajibi akwai lada, in kuma bai yi ba yu'aqabu, za a yi masa uquba, shi ne bambancin su. Sannan abu na uku akan wajibi, duk mutumin da ya bar wajibi da gangan sallarsa ta bashi. Abu na hudu akan hukuncin wajibi, duk wanda ya bar wajibi a sallah da rabkanwa yana da hali biyu. Ku lura da magana ta, akwai bambanci da abinda na faɗa ɗazu. Yanzu ina kan maganan wajibi, na gaya muku menene wajibi, abinda in ka yi shi akwai lada, in ba ka yi ba akwai hukuma. Guda nawa ne a sallah? Wajibabbin sallah guda takwas ne. Na gaya muku in kun yi wajibi da lada, in ba ku yi ba akwai hukuma. Sannan na ce muku duk wanda ya bar wajibi da gangan sallarsa ta ɓaci. Sai na daɗa gangarowa kuma na ce duk wanda ya bar wajibi da rabkanwa, to yana da hali biyu, ko dai shi kaɗai yake sallah ko kuma yana bin neman, ko akwai na uku? Ko dai kana sallah kai kaɗai ko kuma kana bin liman, mamu kenan. Akwai na uku, shi ne kai ne liman. Duk da za mu iya cewa liman kamar shi kaɗai ne amma bin sa ake, amma mu raba su uku don mu huta. Ko dai mutum shi kaɗai yake sallah baya bi ba a bi, ko kuma liman ne baya bi amma shi ana bin sa, ko kuma mamu ne shi yana bin wani. To idan mutum shi kaɗai ne ko kuma liman ne, mai sallah shi kaɗai ko kuma wanda yake shi liman ne, to sai ya bar wajibi da rabkanwa. Yujbaru bi sujudi sahwi, ana gyara wannan karayar ta barin wajibi ta hanyar yin sujudu da rabkanwa. Mai sallah shi ɗaya da wanda yake yana limanci, mai sallah shi ɗaya da wanda yake yana wa mutane limanci, sai ya bar wajibi. ana bin sabashin yin sujjadar sahwi ko gabli ko ba da yanda ya kama to amma wanda yake mai bin liman fa mamu to shi kuma hukuncin sa daban kuna tsufa mu bi abin nan a hankali dan mu gane ka san sallar nan an dade ana yin ta amma akwai kurakurai wanda yake mamu ne fa yana tare da liman yaje yaya akai ya akai yaje zubar da wajibi fa inna al imama yahmiluhu anhu liman zai dauke masa wannan wajibi falalar gatan sallah da liman kenan ai liman yana diban kaya ai ai laifi ya dauka kenan duk wanda ya bar wajibi yana bin liman to bi zai ce bari na gama sallah zan fi sujjada ba wanda ya rafkano ya bar wajibi yana bin liman bari ce a bari in an yi sallah zan fi sujjada ba a tunda yana bin liman ne yahmiluhu al-imam liman zai dauke masa wannan wajibi ne saboda shi kanin liman ne ko almajirin liman ne to an bawa liman karfin da zai iya dauke in mamun sai bar wajibi ko guda nawa ne mamun liman ya dauke musu babu komai sawa'un limamin ya san ka bari ko baka bari ba bonus ne amma limamin fa da shi kadai yake sallar ya bar wajibin sai ya sujjada kuma shi kai a kai ma in kai kadai kake sallar nan zaka yi sujjada amma in kana bin liman tunda ka shiga falala to ba sai kai wannan sujjada ba kene yanzu ana in mun lura da alwajibatu da alarkanu wajibabbun abubuwa da rukunai duk sun ittifaki cewa ana ba da lada idan an yi su kuma ana yin uquba idan ba a yi su ba kawai dai bambancin wajibi da rukuni shi wajibi idan ka bar wajibi yujbaru bi sujud ko idza turika alwajib fa innahu yujbaru bi sujud idan ka bar wajibi ana karfafa karayar barin wajibin da yin sujada amma rukuni ba an ka bar shi ana yin sujada ba a sujada muka ce sai an kawo wannan rukunin an aikata shi barin buga muku misali muka ce karatun tahiyya na farko a bisa wannan mazhaba wajibi ne ko sannan kuma muka ce dagowa daga ruku'i rukuni ne ko yin ruku'i rukuni ne a cikin su guda biyun nan akwai abu ɗaya idan ka bar shi bayan ka yi sallah ba sai ka maimaita shi ba tun duk da ka bar shi kawai in kai sujjada ba adi ko qabli ya dauke maka nauyi akwai kuma wanda ya fi ƙarfin sujjada rukuni kamar ruku'in nan ba yanda za a yi mai sallah ya bar ruku'i bai yi ruku'i ba kuma wai a ce wai bayan ya idan sallah wai sujjada ba dai ko kamar ba sai dai ya kawo rukunin sannan ya dada ba da hakuri da yin sujjada ba dai ko kamar in dai rukuni ne sai ka kawo shi a zo a ce an sare rabin masallacin nan gefensa a zauna lafiya da zai yi ba dole sai an kawo makofinsa da zai tokare kun fahimce ni awwa amma misalin an cire AC ba za mu iya rayuwa ba idan ba AC wajibi ne AC sai mu cike ce ta da mafici shi ne su za ba da ko ba ka bari in mun sha gumi bayan sallah sai mu dauke mafici sai mu fifita amma akwai wanda zai yadda a ce a cire rukunan masallacin nan kuma yana nan ƙasa ai ni ne na tsohon kwamfuta wallahi kun fahimce ni to kenan rukuni ba a rama shi da yin sujjada ku gane wannan dan kar mutum zai shirme wata rana ya yi wa mutane limanci ka rude kar kana kafa manta sujjada sujjada dai akai ah sujjada dai akai to bari mu yi badiya ka buga musu adiya kenan ya nuna ma baka san me kake ko kar ka sake yin limanci dan baka cancanta ka zama liman ba wanda duk ya karasa ce mallam ya zaka bar rukuni ke sujada yanzu ya zai ya kuma yi sallama wannan raka'a ta karshe gaba dai ta lalace sai ya tashi ya dauko sabuwar raka'a yayi ta yazo ya wannan sujada sannan sai ya gama sai kuma ya sujada ba ni to amma sai aka ce ai akaron kallawo ba ai fatahiyar farko ba to ba ai fatahiyar farko ba kuma yayi sallama me zai yi kawai sai ya sujada ba kaga bambancin ƙarfin wajibi bai kai ƙarfin rukuni ba da yayi sujada ba din nan ya dauke nauyi shike ne tafiyarsa amma in rukuni ya bari wallahi sai ya kawo wannan rukuni kuna ganewa ko yawa ita al arkanu a idza turikat al arkanu bin nisyan jubirat bil fi'li haka suke cewa in mutum ya bar rukuni ya manta to sai ya aikata shi ya kawo amma kuma wajibi ana yi a da sujada na'am sujadar da liman zai yi ta dan ya bar wajibi eh kyau sujadar da ake yi bayan sujada ba aliko qabli sujada ba aliko misali dan mutum ya abin sujada ba da salami da ake bayan kai sallama ka ƙara sujada ba yin tahiyya riwayar da ta zo ta ce a meme da tahiyya ba a yi dan mun yi kuskure za mu yi sujada ba aliko Allahu akbar a yi tasbihi Allahu akbar a dago Allahu akbar a zauna kana zama kawai suka ce assalamu alaikum ba a meme da tahiyya akwai riwaya da take a meme da tahiyya ko annabi ya meme da tahiyya amma riwaya ba ta inganta ba ina fata ana fahimta ban ji ba eh bai inganta ba bai inganta annabi ya meme da tahiyya a sujada ba ni ko kabli ba kawai da kai sujada kawai ake bukata kai kana yi kai sallama to bari mu ci gaba ko mun faɗa cewa wajibi liman yana daukewa mamu in aka manta ko aka yi rabkanuwa ba za ba iya aikata ba amma fa shi ma din liman din iya da iyaka ba komai liman yake ya daukewa mamansa ba rukuni liman ba ya dauke maka Allah sa kuna tare da ni dai yau. Na gaya muku idan mutum ya bar wajibi ko ya bar sunna liman yana me? Yana dauke masa ko? Jayyid. To amma liman din shi ma iyakar sa kenan. Idan ka bar rukuni to fa liman ba ya dauke ma. Kamar yayi mutum ya bar rukuni haka kurun wani yana bin liman ya je da doguwar sujjadar sa ana sujada har aka gama aka shiga sujada ta biyu shi yana da daya an gama ta biyu kawai an miƙe sai ya bi liman kaga liman yayi sujada nawa biyu ko shi kuma yayi sujada nawa daya kawai ya ci gaba da yin sallarsa abunsa aka yi sallama ya sallama hal yahmilu hal imam liman zai dauke masa a saboda rukuni ne rukuni liman bai isa ya dauke wa mamu rukuni ba a sallah bai isa ba ku gane wannan da haka duk wanda ta kuskure masa ko ya bar sujjada ko yaya aka yi yana ta tunani a sallah har liman yayi ruku'i aka dago aka tafi kawai sai ya wuce ya bi shi a sujjada kuma aka yi sallama shi ma ya kyama sai ya sallama ya zauna a'a liman bai dauke maka ba liman bai dauke maka ba dole sai kai wannan la yuzbaru la mana la yahmilu hal imam to sai malamin yace at takbiratu ghair tahrimiyya ko kabbarorin da ba kabbara harama ba shine fadin Allahu akbar duk kabbarar da ba kabbara harama ba nayi muku bayani ana ce da ita takbiratul intiqal kabbarar tashi a shiga wuri a koma wuri a dago da wuri a shiga wuri lallai musulmi mai salla zai yi amfani da wannan kabbara, to wajibi ce fadin kabbara. Idan ya niyyar tashi daga tsayuwa zai yi ruku'i, in yana tsaye zai yi ruku'i, ba da kabbara zai yi ruku'i ba, to wannan kabbara wajibi ne. Allahu akbar, ittikbiratul intiqal yantaqil min al-qiyam ila ruku'. Haka idan zai tashi zai canja daga ruku'i zai daga ko aiko daga dagowa daga ruku'i, wancin sami Allahu liman hamidu shi ma wajibi ne. In ya fadi sami Allahu liman hamidu zai wuce sujada, Allahu akbar zai ce. Daga sujada zuwa zama tsakanin sujada, Allahu akbar zai ce. In ya tashi daga sujada zai shiga raka'a ta biyu, ita ma dai Allahu akbar zai ce. Kenan duk waɗannan kabarbari, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbiratul intiqal ɗin nan duka sunan su me wajibi ne. Dole sai mutum yayi. To yanzu malam, idan kun fahimci karatun nan, wanda ya bar kabbara ɗaya, wanda ya bar kabbara ɗaya yana sallah, kabbara yayi sami Allahu liman hamida, ba zai sujada zai kabbara ba, kawai sulub sai ya wuce. Yanzu me yayi a sallah? Ya bar me? In ya gama me zai yi? Zai sujada. Akwai sujada kabli a kansa, ya bar wani abu. Yanzu ina so ku gane wani abu guda. Mamunmu kuma da suke mu da muke bin sallah, yawanci kuma mutane ba sa yin kabbara ba. Haka ne kuma kuma. Allah ya minna ka kana kallo na kai shi. In liman yace Allahu akbar duk kuna kabbara harama ko? In zai ruku'i ba shiru ake ba kawai abi? Ya kamata a yi. Tunda ba a ce karkai ba. Yanzu ba annabi ya ce idan ya ce sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamdu ba? To ya mutum zai zo ya bi liman kawai shiru sai ka ce sallar yaro, Allahu akbar, shi kuma sunkuya sami Allahu liman hamida, in an ci za a ce rabbana wa lakal hamdu, to ka ji hukuncin rabbana wa lakal hamdu, me hukuncin ta? Wajibi ce. Sa'an ka daya a sallar ka an ce in ka bar wajibi liman ya dauke ni. Sannan kuma ka koma definition din wajibi, yusabu fa'iluhu, in kai akwai lada. Kenan idan ka zo sallar ka watsar da waɗannan kabarbarin ba kai, ka rasa ladanka da yawa. Akwai kurakurai da mutane suke a sallah, yanzu ban dan buga mana ban zo kansu ba, amma dai kamar yanzu misali an zo sallama liman yace assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, in wannan muka dauka ko? In wacce ce kuma assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah ko? In ɗayar muka dauka kuma fa assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, guda uku ke rabu. To wai sai ka ji masallaci ya dauka assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu, wani ma da karfi yake yi, to kai da zaka yi da karfi wa zaka gari wa kake gayawa, kai ba ladani ba, dan ba mu zo kan ladanin mu ma, don shi ma mu yi kai da ya samu. Kenan idan liman yayi sallama babu bukatar ka daga sauti wajen yin sallama, to wa kake jerawa? Amin ne aka ce in za ku yi amin ku yi da karfi. Sahabbai suna faɗan amin masallacin kamar zai jijjige, amma yin sallama fa liman yayi da ƙarfi, yayi da ƙarfi ne dai ya jiyar da mu, kai liman ne sai ka ce assalamu alaikum, assalamu alaikum, ka jiyar da kan kalas. To kana shiga wani abu, bari dai zamu zo hankali hankali, zamu zo dake dake insha Allah. Idan a ce misali mutum yana sallah shi shi kadai, ya karanta Fatiha, ya karanta sura, kawai sai ya wuce ya yi ruku'i, ya sunkuya ya yi ruku'i, Yaman ta bai yi kabbarar da zata kai shi rukuyi ba, ya bar me? Ya bar sunna. Yujbaru bi sujud. Zai karfafi wannan laifi da ya gyara da yin sujjada. To idan da gangan ne fa, yace kai baran ya kabbarar nan. Haka kullum mutum yana sallah da yazo rukuyi kawai sai ya wuce da gangan. Suka ce badalat salatu fardan kanat aw nafila. Ko farilla ne ko nafila ne, da gangan ka jefar da wannan kabbara ta wajibi. Haka kullum ka dan dai da gangan ko ba uzuri haka kawai. To sallah ka ta baci ka je ka sake sabuwa. Wannan kenan. An ce liman yana daukewa mamu saboda hadisin da yazo cewa al-imamu dhamin. Akwai hadisi ingantacce wanda Allah ya ce al-imamu dhamin. Kamar yadda yazo a riwayar Abu Huraira, Abu Dawud da Imamu Ahmad duk sun ruwaito a cikin Musnad din sa. Wannan hadisi yana nuna al-imamu dhamin, ma'ana liman shine wato mai dauke maka nauyi. Wanda duk yake bayan liman, to liman yana dauke masa wasu nauye-nauye. يحمل عنه الواجبات أما دون الأركان. ينا يدعوك مسا واجبي أما بند ركني. كما يديك سنانين أتشم مغانو مال. مثال متمن دا غاني كسكري كما شما أسلا وان متن نيازو ينا ينسلا ياغم كراتون سورة زي الله أكبر كان جينا ميكوية الله أكبر kawai sai ce sami Allahu liman hamidahu. A'a malam kai da baka yi rukuyi ba, me ya kai ka na fadan sami Allahu liman hamidahu? Ashe rab kana yi yanzu anan gurin, maimakon ya ce Allahu akbar sai ya kawo wani zikirin da ba shi aka ce ya fada ba. Yanzu an taba yin rukuyi a sallah da sami Allahu liman hamidahu? Ina tsaye haka من الجنة والناس كما تعيش مي الله أكبر كو شو سينا ربكنا من الجنة والناس سمع الله لمن حمده سبحان الله تو ينزي على أي كما نارغا نائر قوي ينزي أنا ميمكن نتشي الله أكبر نتشي سمع الله لمن حمده كينام أولن سمع الله لمن حمده a wurin Allahu Akbar sai na dauko sami Allahu liman hamidahu na fada. Ko kuma mutum tsabar kai malam ka san ana tunani a sallah, yayi sujjada daya zai yi ta biyu, ba ce zai Allahu Akbar ba, kawai sai ce rabbana walakal hamdu, ya buga kansa a kar duba aka ci duka. Amma da sunan mantuwa to me zai yi anan? Suka ce to yumkinuhu tadaruku. Me yumkinuhu tadaruku? Ya gyara. Kana jin ka ce sami Allahu liman hamidahu kuma ruku'i kai, sai ka ce Allahu akbar mala. Ina mata ana fahimta wani ne ma ayyata umanta kaga shi cewa kamata ya ce sami Allahu liman hamidahu, dai dago sai ce rabbana wa lakal hamdu, sami Allahu liman hamidahu. Yayi tadaruki. Ina fatan kuna fahimta. Ko wata ran mutum ya rafkana liman din, yana tsaye ya dago daga sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, zai wuce sujjada sai ya zo ya dada buga sami Allahu liman hamidahu. To yumkinu tadaruk, me tadaruki? Sai ya maza-maza sai ya gyara in amkana. Yawwa, in ya manta to kaga yanzu a wurin abinda aka ce ya kawo bai kawo shi, ya bar wajibi sai ya sujjada sahu in bai yi tadarukin ba. In ka iya gyarawa ka gyara, idan ko baka iya gyarawa ba to lalle za ka gyara da me? Sujjada rakanwa. Yanzu wannan duka ina muku shimfiɗa ne akan sujudu sahwi da zamu zo mu yi na sati mai zuwa. Kenan akwai abubuwan da ake yin su an yi laifi ne ake gyara sujjada rakanwa. Dalilin cewa kabbara din nan wajibi ne a wannan masawa ta Imam Muhammad, suka ce annabi ne yace idza kabbara fakabbiru, idan liman ya kabbara ku kabbara yanzu dan Allah a hadisi ba a ce mai kabbara ba fa idza kabbara fa kabbiru fa idza raka'a farka wa idza qala sami Allahu liman fa qulu rabbana wa lakal hamdu yanzu annabi bai gama ba to yaya mutanen mu suke zuwa suna sallah suna bin liman su ba sa kabbara ba ce akai ka daga sautin ka kamar yadda ladan yake dagawa ba a'a ka ji yadda kanka in liman yayi Allahu akbar irku ita ma Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu in liman ya wuce yin sujada ba ya tafi da kabbara ba kai ma ka tafi da kabbara wace ga kabbara bal ma an ce idza kabbara fa kabbir wannan malamai suka ce yashmalu takbiratul ihram wa ghayriha lil itlaq da kabbara harama da wanda ba ita ba duka annabi ya ce in liman ya kabbara ku kabbara kamar yadda nasoshi suka tabbatar daga sunnah annabi sai fadin sami Allahu liman hamidu shine at-tasmi'u at-tasmi'u a sami' Allahu liman hamidu wai me ma'anar sami Allahu liman hamidu sami Allahu liman hamidu ana nufin istijaba Allahu du'a man hamida Allah ya karbi addu'ar wanda ya gode masa duk lokacin da liman ce sami Allahu liman hamida cewa ke Allah ya karbi addu'ar wanda ya gode masa wasu kace sami Allahu liman hamida Allah ya ji ko Allah ya karbi yabon wanda ya yabe shi sami din istijaba ne Allah ya ji ko Allah ya karbi yabon da mai sallah yayi masa wai nan Allah ne yace ka bada annabi ne yace ka bada haka fala yakwa alaihi shay'un ba abin da yake koya gare shi tabaraka wataala ya ji kuma ya amsa to ba a kuma take takaicewa ai rabi kamar mutum ce sami Allah a usas a dole sai ka ce mi sami Allahu liman hamida ka kammala dan ku haka aka jiyo annabi yayi ko mutum yace sami Allahu man Allahu akbar a baka karisa ba sai ka kammala gaba daya sannan kuma bai halatta mutum ya kara wani abu ba duk wanda ya kara akan sami Allahu liman hamida ya zo da bid'a haka wanda ya rage shi ma ya zo da bid'a sai rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu shine at-tahmid wannan duka ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce a fada abinda ake nufi wato godiya ta tabbata gare ka ya ubangiji tabaraka wa ta'ala kai ya kamata a gode wa shine rabbana lakal hamdu ko rabbana ولك الحمد تو ابو غدا بيني لمن زي ce سمع الله لمن حمده ما مو kuma zai ce me rabbana walakal hamd wasu malaman suka ce to tun daga abinda annabi yace liman ya fada ma mu ya fada to kowa ya tsaya inda aka tsire shi liman سمع الله لمن حمده sai shiru lokacin da ake cewa rabbana walakal hamd ya shiru kun fahince ni wannan kauli kenan wasu kuma suka ce waye yace liman kar ya ce rabbana lakal hamdu dan ya faɗa sai Allahu liman sannan kai ma mamu an ce liman ya faɗa kai an ce kanka faɗa da ka ba mamaki a wata mazhabar ko a wani kaulin na malamai ku ji suna cewa mamu ma zai iya faɗin rabbana lakal hamdu ay sami Allahu liman hamdu an fahimci wannan ko yaushe ake fadin sami Allahu liman hamidu in an yi ruku'i ne ko za a dago daga ruku'i to yanzu na yi ruku'i haka yanzu ina sunkuyi ba wai na yi ruku'i ne fa kar ku dauka a ai ban yi ruku'in sosai ba misali ne na bayar ana yawa kada ce duwa ko ruku'i ma bai iya ba ka san lokaci ne na fitina Allah kiyaye mu wani ne in gyara saboda ƴan tsurku misali ne ko ba ka bane yanzu kaga ina suja ina ruku'i ko to malamai suka ce yaushe ake fadan sami Allahu liman hamida sai na dago haka sami Allahu liman hamida a kaga ina ruku'i haka nayi niyya zan dago inda libtida yayin fara yin kurawa zaka miƙe sami Allahu liman hamida sami Allahu liman kaga ni sami Allah ina fada ina tasowa kun gane ba daidai bane kuma mutum yana cikin ruku'in haka sami Allahu liman hamida a sami Allahu liman hamida kana fada kana tasowa kar ka fade ta a cikin ruku'i kada kuma sai ka gama ruku'i takka tsaya ka fada to shi kuma ma mu fa sai ya gama jin liman ya ce sami Allahu liman hamidahu sannan ya ce mai rabbana walakal hamdu tunda annabi ya ce idza qala idan liman ya ce sami Allahu liman hamidahu to kuma ku ce mai rabbana walakal hamdu ina fata ana fahimta wannan ita ce zikirul intiqali minar ruku'i ila raf'i minar ruku'a kenan na tsayuwa kenan to sai tasbihin ruku'i fadin subhanallahi subhana rabbiyal a'la da subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim fi ruku'a da Allah ya faɗa cikin hadisi fa amma ruku'a fa azimu fihi rabb idan kun yi ruku'i ku girmama ubangiji a ruku'i ana so a girmama ubangiji subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh girmama ubangiji subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh zikiri ne na ruku'i ko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kana tuna wannan sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma tsarkakewa wankewa tsaftacewa ubangijin mala'iku ubangijin jibril subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh to wannan shine zikiran da aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yace fa amma ruku fa azimu fi rabb wa amma sujud in kun yi sujada kuma fashtaidu fihi biddu'a ku dage da addu'a haka annabi ya ce to kuma a wata riwayar sai aka ce ya ce a ce subhana rabbiyal a'la malam me bambanci me hikimar cewa subhana rabbiyal azim a ruku'i subhana rabbiyal a'la a sujada al a'la a sujada al azim a ruku'i wai abin da ake nufi tunda ka kafa wannan goshin da yafi komi daraja a fuskarka ka turmusa shi a kar yana ƙasa nan sai ka ce tsarki ya tabbata ga ubangijin da yafi kowa ɗaukaka dan shi ne mai da kai na ƙasa a lokacin da kai sujada ka rinka tunawa kaka mai da shi kamar al'ada subhanallahi ka daina wannan wallahi dan uwana ka daina yi in kana sallah kai sallah kana yin ta idza qumta ila salati fa farriq qalbaka anid dunya wa ma fiha in jibi ala a karkade zuciyarka kai tafarrujin ta zama kat ba kowa a cikin sallar ka sai Allah kai hakuri duk zikirin da zaka faɗa ka rinka tuna Allah a ciki wani lokacin jazaba ta dauke ka ma baka ma san ka faɗa da ƙarfi ba ma to amma wanda ya mai da shi kamar al'ada dama subhana rabbiyal a'la ne subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ina ba za ka samu ladan ba wallahi duk abin da kai ba kai shi kana tuna Allah ba to shi ma Allah ba ya tuna ka subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana subhur qudus subhur barka subhur qudus subhur barka subhur wai yana idan ya sauke nauyi ba a yin haka wallahi yanzu kamar tasbihi ne ka duba abin da muke wa kan malam muna cutar da kanmu mutum ya zo yana yin tasbihi an ce a tasbihi da hannun nan ci aka ce subhanallah 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 kaji kalma ta fita walhamdulillah walhamdulillah kana tuno subhanallah zai ke tabbata gare ka subhanallah zai ke tabbata ga Allah
subhanallah ko usabbihullah ina tsarkake Allah kenan walhamdulillah godiya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya tabbata ga Allah Allahu akbar Allahu akbar Allah mai girma Allah mai girma wai sai mutum ya zo subhanallah 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 Suwan 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 kalian na pat 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 suwan 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 kake ta cewa wai yana sauri yayi ya gaba ina za ka je aina tazhab alhamdulillah 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 eh wallahi ina zo alhamdulillah 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 ka zo kana alhamdulillah 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 kake cewa lakbar 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 kaga lakbar 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 kike cewa ba Allahu akbar kike fada ba subhanallah 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 me a ci me ta kula subhanallah 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 wallahi duk abinda zaka tashi ka je kai bayan kai wannan wallahi bai kai wannan zikirin fadar ba wallahi kike shi amma ina yaudar kaina ina bata kaina lokaci mutum wai yayi gaba abin tausayi kaga mutum yana wallahi akwai da kaga haka kat 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 interview ne pi 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 an gama an barwa Allah wallahi Allah bai zai karbi wannan kayan ba ka kiyaye dan haka duk wanda ya zo yi wa Allah abu yayi da gaske fa ka rinka yi kana tuna Allah me zan ragu da shi duka minti nawa zaka yi الحمد لله 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 الله اكبر 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 الله مي ذاك انا اقول ايش تو yana cikin kurakurai da mutane suke wai mutum ya maza maza ya gama haka tahiyyar nan yanda ake wulakanta tahiyya da yake ita aboye take ba ganin ta ake yi ba ba a jin ta wallahi mala tau tau a ce Allah salam da ta da mutu salam salam alaikum ayyo nabi rahmatullahi salam alaikum alai ba salam alaikum wa rahmatullahi idan wani baya ji ai Allah yana jin ka ai da haka don Allah mu gyara to wannan subhana rabbiyal azim an gane ku Allah ne yace fasabbih bismi rabbikal azim a cikin suratul waqi'a manzo Allah da aka saukar da wannan ayar fasabbih bismi rabbikal azim yace ij'aluha fi ruku'ikum wannan ayar ku sa ta a ruku'in ku in kun yi sujada ku rinka subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kenan umanni ne aya wai mutun saboda rowa wa Allah wai yayi ruku'i wai kawai wai ya fadi kwaya dai wai ya daga سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الله اكبر الله حبا حبا مالا ku daure in kuna so ku ji dadin rayuwa da dandanan ta ku kyauta ta sallar ku karin kayan sallah cikin nutsuwa shi yasa wanda Allah ya mai arziki yana yi wa kansa training da kiyamul layli to ba za ka ga yana wasa da sallar sa ta farilla ba ko da ita kiyamul layli ana ba ta full lokaci ana so a dade a yi ta a tsaye a dade a ruku'i idan ka yi minti 30 a tsaye a ruku'in ka a qiyamul layli ka dade minti 30 ko 25 a sujjada ma kai 30 ko 25 kariban minas sawa aka aka ce annabi yana yi to wanda jikin sa ya saba yana yi to ba yanda zai waye zo sallar azhar ka ga yana yin ta gaggauci ko la'asar ko asuba yana yin gaggauci ka je ina za ka Na'am ba a ce a tsananta mutane ba ba a ce a kunta mutane ba amma ai ta a cikin nutuwa jama'a sallar nan fa shine katin mu na karshe shine abin da ya saura mana kullum muke sa ran Allah ya mana rahama in muka lalata ta me ya saura yanzu in za a kama ka da a kama ni da abin da nake sawa a baki na ina ci za mu kai labari mallam abubuwa mallam da ci da kazanta yayi yawa kudin mu ma sai sun shiga tsarin haram sun fito muke dauka mu kashe ba duk kudaden da muke mu'amala in aiki kake yi ka cika aikin nan ka yi daidai ka karba albashi ka ci halal 100 in kasuwanci kake yi nawa ne za a zo a samu cutar da wani a cikin kasuwancin ka sallar ita ce ta sauran namu gyara Allah ya karbe ta saboda ya mana alƙawari in dai tayi kyau sauran ayyuka zai kauda kai a barin su ba ku gane me nake nufi bane wai in sallar ce tayi kyau idan tayi kyau Allah ya ce zai kauda kai sauran abubuwan ba zai bincika ba to yaya zan zo in lalata garkuwar wallahi ban ga dalilin da mutum zai zo gaggauta yana sallah ya gaba kaje ina wani dan lalacewa ko waya ce a hannunsa chatin zai yi maza maza saboda ya shiga chatin din sai dan dan sai maza ya sallah ya wuf ya miƙa Allah ya tafiya sa ina za ka je Allah ya mana afuwarsa Allah ya yafe mana Allah ya gyara mana ayyukan subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.